Yana bagi emata Kitema kaki amsawa Kaunani na bagi ergata Kitema kaki amsawa Deni reikeskia kina burgeri Inkinsa ko kalabi inata fea hankari Deni reikeskia kina burgeri sako kallabi kina tafiya hankali to ki tausaya da halalani soyayya nake nema ko me kince zai to ki temaka dan halalani soyayya nake nema ko me kince zai sura ba kuma ciwa kina ni dai puri na kigani cewa ni mai son ki ne banta ma ce nai sura ba kuma ciwa kina ni dai puri na kigani cewa ni mai son ki ne dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafiya hankali dan ni dai gaskiya kina burge ni sako kallabi kina tafiya hankali to ki tausaya da halalani soyayya nake nema ko me kince zai to ki temaka dan halalani soyayya nake nema ko me kince zai
Mega Mix.